This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da murya Arewa. Kana masu na'urar kwamfuta a duk sanda suka so suna iya daddangula voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan da tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku cewa kasar Jamus za ta samar da wani shirin yaki da cututtuka a jihohin Kano da Oyo. Kana mu kawo muku shirin rigakafi na Jummai Ali. Sa'ilin nan muna dauke da nasiha daga Qur'ani mai tsarki. Sai labaran da suka dauke wa hankalin jaridun Ghana, sai kuma mu kawo ra'ayi daga bakin mashi. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Manyan wakilan Amurka da na Iran a tattaunawar da ake kan nukiliyar Iran sun gana je Laraba na tsawon akalla sa'o'i 3 a biyana a yunkurin su na warware takaddama kan yarjejeniyar nukiliyar kwana guda bayan da manyan kasashen duniya suka sake ƙara wa'adin cimma jituwa ta ƙarshe. Sakataren harkokin makamashin Amurka Agnes Moniz ya gana da babban wakilin Iran Ali Akbar Salihi sau biyu jiya Laraba na tsawon sa'o'i kusan 3 a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka. Karamar sakatariyar harkokin wajen Amurka kan siyasa Wendy Sherman, wadda ke jagorantar wakilan Amurka a wurin tattaunawar, ta kuma gana da mataimakin ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi. Ba a bayyana sakamakon ganawar tasu nan da nan ba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif har yanzu suna biyana, ko da yake ba a tabbatar ko za su gana ba. Masu tattaunawar sun tsaida gobe Juma'a a matsayin wa'adin cimma cikakkiyar yarjejeniya ta ƙarshe.
An ci gaba da dukkan hada-hada a kasuwar hannayen jarin New York a jiya Laraba bayan wani tsaiko na kusan sa'o'i 4 sanadiyar wata matsalar na'ura a kasuwar. Manyan jami'an tsaro sun ce ba su ga wata alaƙa tsakanin matsalar na'urar ta kasuwar hannayen jarin New York da dakatar da jiragen saman kamfanin United Airlines da aka yi ba, da kuma dan dakatar da aiki da shafin yanar intanet na jaridar Wall Street Journal ya yi ba. Yayin rufe kasuwar hannayen jarin, Dow Jones ya yi hasarar wajen maki 261, wato kashi 1.5. Kamfanin Standard & Poor's ya yi hasarar maki 34, wato kashi 1.7. Shi ma Nasdaq ya rasa maki 87, wato kashi 1.8 kenan.
Jiya Laraba, kasar Girka mai fama da bashi ta roƙi makwabtanta a Turai su sake ba ta tallafin shekaru 3. Tana mai gaggauta alkawarin aiwatar da sharuɗin yin sauye-sauye a ɓangaren haraji da fensho. Firaministan Girka Alexis Tsipras ya gaya ma majalisar ƙungiyar tarayyar Turai a Strasbourg cewa ƙasarsa za ta gabatar da wani sabon ƙwaƙƙwaran shiri zuwa yau Alhamis da zai gamsar da shugabannin ƙasashen Turan waɗanda suka kaɗu matuƙa game da matsalar bashin Girka. Mr. Tsipras ya kuma kare matsayin ƙasarsa na ƙin amincewa da sabbin matakan tsimi a madadin ƙarin tallafin kuɗi da za suke buƙata, da cewa matakin tsimi na tsawon shekaru 5 da aka tilasta ƙasarsa ta ɗauka bai yi amfani ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Rasha ta hau kujerar naƙi dangane da wani daftarin kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mayan Allah wadare da kashe-kashen da aka yi a Srebrenica a shekarar 1995 a yayin yakin Bosnia a matsayin kisan ƙare dangi. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'an amincewa 10-1. Ƙasashe 4 mambobin kwamitin Angola, China, Najeriya da Venezuela sun ƙaurace ma wannan zaɓen. Jakadan Birtaniya Peter Wilson, wanda ƙasarsa ce ta gabatar da ƙudurin a matsayin wani ɓangare na tunawa da Srebrenica zagaye na 20, ya ce hawa kujerar naƙin da Rasha ta yi ya kukular da Birtaniya. Ita ma jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta mai da martani daga kausar lafazi a hirar da ta yi da wakilin muryar Amurka Margaret Bashir. kotuna biyu na kasar na kasa da kasa sun bayyana kisan da sabiyawan Bosnia suka yi ma musulmi 8000 maza a wani sansanin majalisar dinkin duniya da sojojin Holland ke karewa a zaman kisan kare dangi.
Shugaban hukumar kula da yanayin tsaron cikin gida na Amurka ya ce masu bincike sun tattara kwararan hujjoji da ke tabbatar da laifin jagoran harin yanar internet wanda aka kai kan kundin bayanan gwamnati wanda ya shafi bayanan miliyoyin ma'aikatan gwamnati tarayya da kuma mutanen da suka gabatar da bukatar a wanke su a hukumar tsaron. Sakataren hukumar kula da yanayin tsaron cikin gidan Jay Johnson ya faɗi jiya Laraba cewa gwamnati bata shirya bayyana wanda take ganin ko kuma take ganin su ke da hannu a harin da aka kai kan kwamfutocinta a farkon wannan shekarar ba, kodayake daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa James Clapper ya ce masu muradin ƙasar China ce aka fi wato su ne aka fi zargi.
Goma da labaran duniya kenan ku saurara. To bari mu ya da zango a jihar Oyo inda wakilin Hassan Umar Tambol ya aika mana da rahoton cewa kasar Jamus za ta samar da wani shirin yaki da cututtuka a jihohin Kano da Oyo. Hassan Umar Tambol gare ka.
Kasar Jamus da jihar Oyo da Kano na Najeriya sun fara wani shiri da zai sanya ido a game da barkewar cututtuka tare da ɗaukar matakin gaggawa don shawo kan barkewar cututtukan. Wannan shirin dai zai fara aiki ne a jihohin na Oyo da Kano a matsayin matakin farko da zai wanzu zuwa wasu jihohin Najeriya a nan gaba ba da dadewa ba. Professor Gerard Curious yana ɗaya daga cikin Jamusawan da na jagoranci wakilan kasar Jamus zuwa jihar Oyo don fara shirin.
Need to be improved and then also what other functionalities we can add.
Professor Gerard Curious yace sun zo jihar Oyo ne don su duba yadda shirin zai fara aiki cikin nasara ba tare da bata lokaci ba, kana su duba ababin da ake bukata a tanada don aikin da nazarin abubuwa. Ita ma Bajamusa Dr. Gibrella Fajansi da take cikin tawagar ta Jamus cewa ta yi.
Which when it proves during the field work that it's applicable.
Dr. Fajansi tace abinda za su yi shine yadda za su sanya ido don gano kan zarin barkewar cututtuka tare da kulawa da cututtukan. Shiko Mr. Sylvester Yina, mataimakin director a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya da ya jagoranci tawagar Najeriya, yace za su yi aiki daga karkara har zuwa tarayya.
The local government state epidemiologists at the state level.
Mr. Sylvester Yina yace za a sanya ido daga kananan hukumomi jihohi har zuwa tarayya. Cututtukan da za a sanya wa ido su ne kwalara, murar tsuntsaye, Ebola da dai sauransu. Za a yi wannan aikin ne ta hanyar yin amfani da wayar salula ta zamani. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To an gaishe ka Malam Hassan, kafin mu ci gaba kuma a shakata da wannan.
Mango. kuma muzura ido. Ko ba magana azura.
To madalla. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 3 da minti 10 da daƙiƙa 14 na tsakar dare. Ga shirinmu na gaba.
Riga kafi tambarin lafiya.
Kun san polio abai da jobare alakana ne kiruku.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin Yara nan da irin tarabar da suka tanarwa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai, sanu da kokari kuma barka da hantsi. Alamu dai na ta nuni da cewa za a sami nasarar kawar da cutar polio kwata-kwata a Najeriya nan da shekarar 2017. Hakan kuwa zai samu ne bisa haɗin kai da dukkanin masu ruwa da tsaki ke bayarwa wajen ƙoƙarin kawar da cutar, kamar yadda hukumomi a jihar Bauchi ke ci gaba da samun gagarumin haɗin kai daga iyayen al'umma, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
A ƙoƙarin wayar da kai wa sabbin hakimai da ake gudanarwa a jihar Bauchi don su ba da gudumawa wajen ganin bayan cutar shan inna a jiha, da yake bayani dangane da cutar shan inna, Dr. Ibrahim Bebeji, jami'i a hukumar UNICEF, ya fara ne da ci gaban da aka samu a kwadakin baya.
Za mu kan bada takaitaccen ci gaban da aka samu wajen gangamin kawar da ciwon shan inna. Kari ya nuna yaki da cutar shan inna yadda a soma yin su ne a 1996. Yaki da cututtukan yara 6 kuma akwai cututtuka wadda yake suna yaduwa wadda na san idan muka ci gaba za mu kafe su daya a bayan daya. Shi ma an soma yin ba a kanmu na aiki a 1979. An sake ɗaura damarar yaƙi da cututtukan nan guda 6,900 yankuwar allurar yau da kullum da ƙananan yara, shi kuma mun soma shi daga 1,988 zuwa 1,906. Duk harkar rigakafi ga gwamnatin tarayya ta yi ba da himma saboda ba da nazari an yi shi ne a shekarar 1,964, sannan aka kafa hukumar ta musamman wacce za ta kula da sha'anin allurar rigakafi a 1,966. Inna an bata fasara kala-kala waɗansu ganinsu da abin da ke haka zaka karin al'umma ya bambanta kwarai da gaske, amma shan inna cuta ce da ƙwayoyin cutar da ake kira polio virus ke kawo. Shi cutar ɗan adam akwai ƙwayoyin cuta kala-kala da suka shafi kowane irin cuta, ita wannan ciwo na polio virus ƙwayar cuta ce da ake kira da virus ita ce ke kawo wannan cuta. Ƙwayoyin cutar shan inna kala uku ne, ko kuma nau'i uku, akwai nau'i ɗaya ko na farko, akwai nau'i na biyu, akwai nau'i na uku. Kana karma da dukkan alama ko ba da himma ga nau'i na ɗayan, domin ita ce kusan ta kawo barazana na nakasa yara da su ke ganin su su rasa hotun jikinsu, ma'ana ko hannayensu ko ƙafafu. Cutar ba ta fa yana kashi 95% na waɗanda suka kamu. Idan mutum ya kamu da wannan cuta, kusan mutum kashi 99% na waɗanda suka kamu da cutar ba ta bayyana.
Jami'ai a UNICEF Dr. Ibrahim Bebeji kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Girbo. A jihar Kaduna kuwa cikin watan da ya gabata, a allurar rigakafin yau da kullum da aka bullo da ita wacce take tafiya tare da na cutar polio, an sami nasarar yi wa yara sama da miliyan 3,500 rigakafin, in ji jami'in hulɗa da jama'a na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kaduna, Malam Hamza Ibrahim Ikara.
To alhamdulillah, kamar da ka sani, hukumar kula da lafiya a matakin farko ta nan jihar Kaduna ita aka dora ma alhakin gudanar da ayyukan harkokin kiwon lafiya a matakin farko a wannan jiha ta mu ta Kaduna, wacce ta kunshi daukacin ƙananan hukumomi 23 da suke wannan jiha. To kamar yadda muka saba, mun gabatar da rigakafin da muka saba yi na yau da kullum, wanda ya haɗa da allurar rigakafin kawar da cutar shan inna da kuma sauran cututtukan da suke nakasa ko kuma halaka ƙananan yara a wannan doron duniya tamu. To an gabatar da rigakafi, an kammala shi cikin kwanciyar hankali tare da samun gagarumin nasara, wanda suke ta samu ne tare da tallafin iyayen ƙasa, malamai, ƙungiyoyin matasa da kuma shauran al'umma na wannan jiha tamu ta Kaduna.
Kimanin yara nawa aka samu yin ma allurar rigakafi a jihar Kaduna a wannan watan kenan da ya gabata?
To akalla an mayar sama da miliyan 3,541 da wasu duriya akai allurar rigakafi a wannan jiha ta mu ta jihar Kaduna wanda ta shiga nan hukumi 23 da suke wannan jiha.
Na'am.
A ganin cewa irin aka wannan gagarumin nasarar da aka samu wannan kitin daga wata da 11 da shekarar 2012 har zuwa maganar da muke a jihar Kaduna babu wani ruwa dai da kamar da wannan cuta a wannan jiha ta mu da Kaduna. Wannan shi yasa wannan gwamnati mai ci a yanzu karkashin jagorancin shi mai girma gwamna Malam Nasu Rufai tare da shaurin jami'an gwamnati suka dauki aniyar farfado da harkokin kiwon lafiya gadan-gadan musamman a matakin farko na wannan jiha ta mu da Kaduna. Wannan shi yasa lokacin da muke gudanar da wannan aiki shi kanshi mai girma mataimakin gwamna wanda yake shine shugaban kwamitin fada da cikawa na aikin rigakafi a wannan jiha sai da muka zagaya da shi karamar hukumar Igbi a nan jihar Kaduna don duba ayyukan da wannan hukuma take da kuma yadda ake gudanar da shi wannan aikin rigakafi a lokacin da ake gudanar da shi nan take.
Ganin cewa an samu sabon gwamnati, wasu matakai gwamnatin yanzu take ganin za ta bada gudunmawa wajen kawar da cututtukan da ke damun ƙananan yara.
To kamar yadda kusan ne to wannan gwamnati cikin abubuwan da ta yi alƙawari za ta sa a gaba gadan-gadan akwai harkokin kiwon lafiya a bangaren kiwon lafiya ma musamman akan abubuwan da suka shafi harkokin kiwon lafiya a matakin farko wanda ke shi mai girma gwamna Hasha nana ta wannan al'amari kuma gashi mun ganya kasa wannan dalil ne ma yasa shi kanshi mai girma gwamna har ya amince da dawo da jami'an kiwon lafiya karkashin inuwa daya dan ganin cewa ayyukan kiwon lafiya sun inganta a jihar Kaduna kuma sun ga kama 100%.
A iya cewa yanzu tunda rigakafin cutar shan inna ya samu gagarumin nasara sauran cututtuka da ke samun daibin kananan yara su ma yanzu ta sa musu kaimi kenan su ma sai an ga bayan su.
Tsari da ita mai gwamnati jihar Kaduna sa a gaba a yanzu ya baya ta talaba ne kawai akan hukumar ciwon inna shan inna kawai a dukkanin cututtuka da suke damun ƙananan yara da kuma mata shine ta sa a gaba musamman akan yadda ake samun mace-macen mata masu juna biyu da shauransu ga wannan gwamnati ta sa su a gaba da tabbatar cewa lallai an samu rage-rage waɗannan abubuwa don inganta lafiyar al'umma a wannan jiha tamu ta Kaduna.
A jihar Jigawa kuwa labarin ma na da daɗin ji domin kimanin watanni 31 kenan ba a sami koda yaro guda da cutar shan inna ba. Ga wakiliyarmu Halimatu Abdullahi da ƙarin bayani.
Cikin wata sanarwar da aka fitar daga cibiyar cigaban kiwon lafiya ta ƙasar a watan Janairun shekarar nan da muke ciki na nuni da cewar a watanni 6 ƙarshen shekara ta 2014 ba a samu koda mutum guda mai ɗauke da nau'in ƙwayar cutar ba. To kowane cigaba ake samu a jihar Jigawa? Ga dai Dr. Kabir Ibrahim.
A jihar Jigawa yau wata 31 ba a samu ɓullarar cutar polio a ko ina ba a cikin faɗin wannan jiha. Bayan haka muna da girdiga akan da yake nuna cewa yawan mutane da suke tirjiya akan kin karbar wannan kullun wannan yawan mutanen raguwa yake yi mutane kansu ya waye yanzu ba a gudunta mutanen namu ma neman su ake guri-gurewar lokaci a wasu garuruwan. Bayan wannan kuma mun ƙara samun wani hubbasa ta bangaren wato surveillance abin da ake kira kaman bincike na kwakwaf duk da cewa ba a samu wanda kafas ta shanye ba. Muna bin mu yara wanda kamannin jinyar su ta yi kama da ciwon polio a dauki bayan gidansu aje a yi bincike na kwakwaf don a gani la'alla ko akwai kwayar polio wanda bata fito fili wanda dan adam zai iya gane ta ba. To irin wannan bincike da muke yi yawan yaran da ake kaiwa ake daukar bayan gidansu domin aje a tantance ko da wannan kwayar ko babu mun rubanya yawan yaran da ake dauka sau dan kaman sau 3 sau 4 akan yadda muka saba yi shekarun baya. Amma duk da wannan ninkin ba ninkin yara da ake daukar bayan gidansu aje ayi bincike la'alla ko akwai ta har yanzu bamu samu yaro kwaya daya wanda aka alama ya dauke da wannan ciwo ba. Bayan wannan kuma ha'ilau yawan ingancin aikin wanda mutanen ma shiga gida-gida da kuma ma'aikatan da suke duba su da kuma duba ta musamman wanda ake samu daga shugabanni na mataki na duniya da mataki na kasa da nan mataki na jiha shi ma nan mun ga karin karfi akan wannan bangare. Bayan wannan kuma goyon baya da gwamnati ke ba wannan shirin kullun karuwa yake yi musamman yadda iyayen malamai da shugabannin al'umma daga tai masu unguwanni hakimai da sarakunan mu suka jajirce akan wannan ko cikin dare idan ka zo kace masa an samu matsala wanda take da nasaba da aikin polio zaka ga ba za su kasa da gwiwa ba za su taho su kawo maka agaji domin a tabbatar da wannan shiri ya sami nasarar da ya bukata. To idan ka hada karfi da karfe da waɗannan abubuwan da na faɗa zaka ga cewa wannan nasarorin ba karamin nasara bace mu a tarihin aikin polio ba ma a jihar Jigawa a faɗin Najeriya.
Dr. Kabir Ibrahim kenan babban director a sashen gunduma na ma'aikatar lafiya a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Masu sauraro abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali ke muku fatar alheri daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya.
Kawai cikin shekara daya can ayyara naye iyariyar le iyalele lafiyar kaya na farin cikin rayuwata.
To madalla yanzu kuma ga nasiha daga Qur'ani mai girma.
Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi. Bismillahirrahmanirrahim. Wani hadisi din mai nuna falalan wata Ramadana da azumin kansa. Yace atakum Ramadan sayyidu shuhur awwaluhu rahmatun wa wasaduhu maghfiratun wa asiruhu itqum minan nar fi lailatin khairun min alfi shahrin man harramaha faqad man hurimaha faqad hurima al-hayr kulluhu. Wato yace wani wata ya zo muku shine wata Ramadana shugaban watanni duk cikin watanni ba shugaba sai wata Ramadana. Yace farkon sa rahman Allah ne, tsakiyan sa gafarta zunubi ne, karshen sa yau tauyaye ne daga barin shiga wuta. Wato kaga kamar alfanu ne goma na farko, goma na marmari, goma na wuya, goma na dokin sallah. To duk ba maganan wuya anan, tunda abinda farkon sa rahama ne, tsakiyan sa kuma gafara ne, karshe kuma yan tawaya ga barin shiga wuta. To me mutun ya rasa ai ya samu komi. Kuma a cikin Ramadana akwai wani dare a cikin wannan watan wanda yafi watanni dubu, wato yafi ibada da zaka yi ko alheri da zaka yi har wata dubu shekara 80 ko 83, wanda duk aka hana masa bai dace da samun wannan dare ba. Wato a Ramadana to an hana masa alheri da yawa, wato yayi asara. To haka sai mai ta kokari, dama abubuwa uku Allah ya boye su don ai ta kokari ne, don in mutum ya san ya samu sai ki shikenan, sai ya shagala kuma ya daina komai ma, sai ce ai na jefa na cife, ai na kora na kama. Shine kuwa sune kuwa kamar haka Lailatul Qadri da kuma Salatul Wada, sannan kuma da lokacin nan awa ɗaya din nan na cikin Juma'a ko wace Juma'a wanda ana amsa addu'a a lokacin kamar yankan wuka. To inda mutum ya san su sai ya yi, to don a talalibe a ta kokari a ta fafike, saboda haka musulmi ba zai zauna kawai ba.
To Allah ya karba. Ga kuma sharhin labarin da suka ɗauki hankalin jaridun Ghana tare da Baba Yakubu Makeri.
Zan fara shirin jaridu ne da jaridar Ghanaian Times wacce ta yi sharhi a kan harbe-harbe da ya faru a zaben cike gurbi da aka yi a mazaɓar Talensi da ke jihar Arewa maso gabashin Ghana. Jaridar ta ce garin na Talensi ya zama tamkar fagen daga, kuma mutanen yankin dai sun shiga matsala. Jaridar Ghanaian Times ta ambato unguwanni da suka fada cikin wannan damuwa kamar Tungo Central da Winkogo da Bari da Shega da kuma Dusi. Jaridar ta ce akwai rahotanni da ke nuna cewa an samu arangama mai ƙarfin gaske tsakanin ƙungiyar matasan jam'iyyar NDC mai mulki mai suna Azoka Boys da kuma takwarorin suna babban jam'iyyar hamayya ta NPP da ake kiran su Volga Bulldogs. Jaridar ta ce ƴan sanda su ne fa suka kawo ɗauki aka samu matsalaha a gurin. Ita kuwa jaridar Daily Guide ta rawaito hurici ne na ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya ta NPP a zaben shekarar 2016 Nana Ado Dankwa Akufo Addo, inda yake cewa rashin nasara da ɗan takarar jam'iyyarsa ya yi a zaben cike gurbi da aka yi a mazaɓar Talensi ba wani abin damuwa ba ne, saboda jam'iyyarsa ce za ta yi nasara a babban zaɓen ƙasar duk da wannan rashin nasara da jam'iyyar tasa ta yi a zaɓen na Talensi. Jaridar Daily Guide ta ce Nana Akufo Addo ya ci gaba da bayani, yana cewa himma da ƙwazo da ƴan jam'iyyarsu ta NPP suka yi a zaben cike gurbi na Talensi, kama daga wakilan majalisar jam'iyyar da jami'an jihohi da na ƙasa baki ɗaya da na mazaɓu da na rumfunan zaɓe da 'yan jam'iyyar baki ɗaya, na tabbatar da jam'iyyar ta himmantu ta yi aiki tukuru kuma kai haɗe ta ƙwato mulki a zaben shekarar 2016. Sai kuma jaridar da Chronicle wacce ita kuma ta rawaito cewa yawan ɗauke wuta a Ghana dai zai ƙara tsananta a cikin kwanaki masu zuwa. Jaridar ta ci gaba da bayani cewa ta samu labari mai tushe cewa jirgin ruwa mai haƙo iskar gas da ke Cape Three Point, wanda yake ba matatar iskar gas ɗin da take aiki da shi, yanzu jirgin ruwan ya lalace, don haka ma'aikatar ba za ta samu iskar gas ɗin da za ta yi aiki har a iya ta da injin wutar lantarki masu amfani da iskar gas. Jaridar ta ce shugaban ma'aikatar iskar gas ta ƙasa George Sifayanki shi ne ne bayyana wannan labarin ga 'yan jarida. Jaridar The Chronicle ta ce a wata sanarwa daga ma'aikatar Taloganan Limited wacce take aiki a inda ake hako iskar gas din, ta ce ba a shirya dakatar da aiki a wurin ba, don haka dai zai addabi raba iskar gas a cikin kasar. Jaridar ta ce sai dai wannan sanarwa kuma tana tabbatarwa jama'a cewa ana nan ana aiki gadan-gadan don gyara injin yayi aiki a fara raba iskar gas a cikin kasar. Idan muka leka jaridar Daily Graphic zamu ga jaridar ta rawaito matashiya da hukumar abinci da magunguna ta kasa take yi wa jama'a cewa an shigo da maganin tsutsan ciki na Vemox amma na jabu ne, kuma maganin ya riga ya shiga kasuwa a cikin kasar. Jaridar Daily Graphic ta kara da cewa rukunin bincike na hukumar da haɗin gwiwar ma'aikatar Jensen Silak wacce take da izinin shigowa da maganin na Vemox sune suka gano wannan magani na jabu da ya shiga kasuwa a Accra da jihar Ashanti da kuma jihar yammacin kasar. Jaridar Daily Graphic ta ce a cewar wata sanar da shugaban hukumar abinci da magunguna Hudu Muktar ya sanya ma hannu na cewa gwaji da aka yi ma wannan magani da ya shiga kasuwa an gano ba shi da sanadari da ke kashe tsutsar ciki. Jarida ta ce sanarwar da ta yi kashedi ga shagogin magunguna da asibitoci da duk wasu cibiyoyin kiwon lafiya a fadin kasar da suke da irin wannan maganin Vemox na jabu da suka yi maganin ga ofisoshin hukumar a fadin kasar gabaki daya don a san mataki na gaba da za a dauka akan maganin. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na muryar Amerika a Accra, Ghana.
Mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Me magana ana fiye da kiri da shi a cikin wannan abin da yake faruwa da ta'addanci, kwadadar ta'addanci a tarihin Najeriya. Wato bala'i ne babba wanda kuma yana buƙatar adaki da addu'a. Don haka ina kira ga mu musulmi da ma mafiya addinin Kirista duka 'yan Najeriya mu dage da addu'a, waɗanda duk suka kikkiɗa wannan masifa don cimma wani buri nasu don wulakanta 'yan Najeriya. Ubangiji Allah ka shirye su.
Assalamu alaikum sayan Hausa na Radio VOA America. Mai magana Hadi tsohon sarki Daula. Ina so ku bani dama da Allah domin in kira ga ƴan uwana mutanen Najeriya musa wannan abubuwa da suke faruwa a gare mu na kashe-kashen mutane da tashe-tashen babu mai. To ni abinda nake tunani ta babbar shawara ta ga al'umma yadda a baya muka koma ga Allah gabaki ɗaya mu muka faɗawa Ubangiji ya canza mana gwamnati mu ji alkhairi, to yanzu ma ya zama dole mu koma ga Allah musulmin mu da Kirista mu taya Ubangiji Allah ka kawo mana saukin wannan masifa. Allah ka dakatar mana da wannan masifa.
Amin summa amin. Kafin mu kammala ga labarai a takaice.
To manyan wakilan Amurka da Iran a tattaunawar da ake yi kan nukiliyar Iran sun gana jiya Laraba na tsawon akalla sa'o'i uku a Vienna a yunkurinsu na warware takaddama kan yarjejeniyar nukiliyar kwana guda bayan da manyan ƙasashen duniya suka sake ƙara wa'adin cimma jituwa ta ƙarshe. An ci gaba da dukkanin hada-hada a kasuwar hannayen jarin New York a jiya Laraba bayan wani tsaiko na kusan sa'o'i huɗu sanadiyar wata matsala ta na'ura a kasuwar. Manyan jami'an tsaro sun ce ba su ga wata alaƙa da tsakanin matsalar na'urar ta kasuwar hannayen jarin New York ɗin da ɗan tangardar da aka samu a kamfanin jiragen saman United Airlines har da ya kai ga an sa sun ɗan tsaya ba.
To madalla masu aro a nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar. Ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da Cubahiro Jojo ne wanda ya bada umarni, sai injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya Jim Hammer, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.